Ashirinmu na mata a yau mun samu bakuncin Amina Ahmad ta kuma ba mu labarin ta.
Assalamu alaikum. Sunana Amina Ahmad.
Mallama Amina, ba mu labarin ki.
Ta haife ni anan Kano. Na yi primary school ni na Kano, Kano Capital School. Na yi secondary school Kano State Foundation. Sannan na yi School of Management. Business administration.
Business administration. Dama abin da nake ke so kenan ku fu.
Gaskiya dai da na fi so na je BUK na samu na yi economics. To a lokacin ban samu admission ba, shi yasa sai na je ne a
Kano
Polytechnic.
Iya diploma ko har HND?
Har HND.
To da ke kammala kina aiki?
Gaskiya ba na aiki. Amma dai ina da business haka na sayar da atambuki.
Bakin sha'awar aiki ne ko ko daman can da kin fi son sana'ar hannu?
Ina sha'awar aiki, amma dai na yi aure na sami yara ina kula da su, sai na ga can ƙarin dinga ɗan sayar da kayayyaki haka a gida.
Yanzu kayayyaki kaɗai ke sayarwa a gida?
Ina sayarwa.
Baki da sha'awar ki aiki?
Ina sha'awar na yi aiki mana.
To, wane aiki ke sha'awar ne?
Ko da koyarwa ne ma. Na gwada makarantar yara ina sun samu, in Allah ya sa sun na samu teaching, to zan koma in dinga yi.
To da kika kammala HND ɗinki, kin sha wahala wajen neman aikin ne ko ko kawai da kika yi aure kika zauna? Kin fuskanci wasu ƙalubale?
Gaskiya ban sha wahala wurin neman aiki ba, ban tafi neman aiki ba, kuma ba ƙalubale da na face ne. Yanzu ne dai nake gani saboda abubuwa su ta canjawa, shi yasa nake danin gane in nemi aikin a yanzu in gwada in gani.
To menene burinki a rayuwa?
Burina shi ne ga yara na sun yi girma sun taso cikin shirin musulunci.
A misali a harkar aiki ba kya son ki tasiri a al'ummar rayukan wasu mata?
Eh, to ina sha'awa ni ma in dinga ganin kamar yadda ake nuno tauraruwa din nan, kai ma ka zama tauraruwa a cikin mata, sai nake tunani in koma in yi aiki.
To madalla malama Amina, sai dai mu yi fatan Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.